أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. Yau talata 13 da watan Ramadan shekara ta 1444 Hijriya, wanda ya dace da 4 da watan 4 shekara ta 2023 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka Al-Jami'us Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Muna cikin Kitabul Azan, dan mu tashi babu na 112, babu fadlut ta'min, babu farala amin. Kafin mu shiga zan mu karanta wani abu daga cikin adatun Al-Imam Al-Bukhari. Al-Adatu ta 50 wa min adatihi, na daga al'ada Al-Imam Al-Bukhari, annahu yastadullu bi jawaz al-amr bi umum al-alfaz, yana kafa dalili kawai hujja da halaccin lamari da umumul alfaz, umumi na lafazi. Irin wannan kalimat ne wanda mutum ba usul fiqh karanta ba yana da wuya gane me ake nufi. Ya ji su kawai je fasara kalmar ya san me ake nufi, amma me hakikanin sanin su sai wanda ya karanci usul fiqh. Umumul alfaz sanannan abu ne a usul fiqh. Misalin shi babu bai'ul mudabbar, babu da ke bayanin bai'ul mudabbar, bawan da aka ma tadbiri kace ma bawan ka inna mutu kai da ne, to wannan dan ya halitta ka saida shi, bawan ya halitta ka saida shi, ya kulla babi akan haka. Sai kawo hadisi guda biyu daga Zaid ibn Khalid da Abi Huraira cewa sun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya gami da baiwa, ana tambaye shi gami da baiwa ta yi zina, ba aka tange ta ba ta yi armi ba. Sai ya ambaci hadisin yace summa in zanat falajil halhad, sannan in ta ƙara zina yayi mata bulala da matsayin haji. Summa bi'uha ba'da salisawar rabi'a, sannan bayan ta uzinata ta uku ko ta hudu sai ce ku saida ta. To nan fastan bada minhul Bukhari jawazu bai'ul mudabbar min umumul labzil amma, anan Bukhari sai ya fahimci halaccin saida mudabbar ta amfani da umumul alfaz. Nan kawai al'ama aka ce Annabi ta yi baiwa, bai ce ba wanda aka ma tadbiri ko wanda aka ma kaza, kawai umumul alfaz ya amfani da shi. Fa innahu yashmalu al-mudabbara wa ghayraha, wa mudabbara wa ghayraha, dan ya kumshi wanda aka ma tadbiri da ma watatta. Al-adatu ta 51 wa min adatihi, na daga cikin al'ada shi, annahu yusbitu al-mas'ala bi hadith al-bab, yana tabbatar da mas'ala da hadisin babi, lakin ma adam muqaddima kharijiyya, amma sai ya gama da gabatar da wata muqaddima ta waje, musallama inda al-mujtahidin, wanda an sallama a wajen masu ijtihadi, wanda kowa ya sallama da wannan mas'ala. Misaluhu misalin shi babu ma yustakhraj min al-bahr, baban da ke bayanin abin da ake huddawa daga teku, menene hukuncin shi. Arada fi hadha al-bab anna al-khums laysa bima yukhraj min al-bahr, nan yana nihin ya tabbatar da cewa khumsi bayyana daga cikin abin da ake huddawa daga teku, ya kawo asar daga sahabbai da tabi'ai da yawa, sannan ya kawo hadisin Abi Huraira da ya cikin kissar wanda ya amshi bashin nan mai tsawo. Wa fihi, a cikin shi zakara anna ad-dainu akhadha khashbatan, cewa da'in wanda aka ba ma bashin ya riki wani katako daga teku kan matsayin icce ga iyalan shi, zai ma iyalan shi icce, fa nashara al-hadabi, ya bude wannan icce, fa wajalal mal ya samu dukiya a ciki. Hadisin a zahirin shi yana nuni akan cewa bai lazimta ba khumsi ya kasance abinda ake huduwa daga bahari, daga teku ne. Yace lakin iza saha zalika muqaddimatun kharijiyya, amma na in ya inganta muqaddima ce ta wajen hadisi ba ta cikin shi ba, shine cewa shar'u man qablana malamin kir shar'una, matakar shari'a ta wanda ke gabanin mu shari'a ce a gare mu, matakar shari'a mu bata yi soke ta ba, wanda wannan ita ma mas'ala ce ta usul fiqh, malamai da suke tattauna da ita. Shar'u man qablana hal huwa shar'un lana amla. Wa min adatihi, na daga al'ada Bukhari, annahu ahyanan yastakhriju hukumut tarjama, wani lokaci yana huddu hukuncin tarjama, min ahadisin mutaaddida yurudu fil bab, daga hadisai masu adadi sai kawo su a cikin babi. Misalin shi babun hal alaman yashhad li juma'a ghuslun minan nisa'i wa subyan wa ghayrihim, baban dake bayanin shin wankan juma'a yana kan wanda suka halarci juma'a daga cikin mata da yara da wasunsu. ya kawo asar na Ibn Umar yace innamal ghusl ala man tajibu alayhi al-jum'a, wanka ga wanda juma'a ta wajaba akan shi ne ake so yi wanka. Kuma sai ya kawo hadisin Ibn Umar yace la tamna'u ima Allahi masajilillah, kada ku hana mata bayan Allah masallacin Allah, hadisi ne 900. Wannan hadisin a zahirin shi bai da hukunci da bai da alaka da mas'alar da aka kulla babi akanta, sai dai in an hada da hadisin Ibn Umar da ya gabata izinul nisa'i bil layli ila al masajid, ku ba mata izini zuwa da daddare cikin masallatai, wannan sai a dauki mutlaqin wannan hamlul mutlaq wa al muqayyad da izinin dare, sai a kautar da shi zuwa ga cewa gair ma'zunatin bin nahar, da rana ba a ba su izini ba, anan sai tabbata cewa juma'a bata wajaba gare su ba, tunda a cin ta izinul nisa'i bil layli ila al masajid, ku ba ma mata izini zuwa masallatai da daddare, kene nuna da rana ka a ba su izini, to matukar ko ba su izini ba juma'a bata wajaba gare su ba, tunda bata wajaba gare su ba, to wanka bi wajaba gabe haukan su ba na abun na juma'a. Da misali guda da ya kawo wanda mun takaita mu akan wannan misali, mun tashi al'ada ta 53 a gaba insha Allah. Al-Imam al-Bukhari a babi na 112 yake cewa babu fadlut ta'amin, baban da ke bayanin farala cewa amin. Hadisi na 781 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf haddathana akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qala ahadukum amin, idan ɗayan ku yace amin wa qalat al-mala'ikatu fi samai amin, mala'iku ma a sama suka ce amin, fa wafaqat ihdahuma al-ukhra, sai ɗaya ta dace da ɗaya, ma'ana kamar da fassara amin kin yan sama ta dace da amin kin yan ƙasa, gufira lahuma taqadumi zambihi, an gafarta mishi abin da ya gabata na zanuban shi. Ina gurin kyarare na mun nuni ga faralata cewa amin. Ibn Rajab yake cewa mun ga ambata abin da ya gabata cewa zahirin hadisin cewa mala'ikun da ke sama suna cewa amin ga sallan masallata da ke ƙasa in an gama Fatiha. Hadisi ya zo a cikin sahihi Muslim, daga ruwaya Ala daga baban shi daga Abi Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa na raba sallah tsakanina da ni da bawana gida biyu, sallah na yana nihin Fatiha, wali abdi ma sa'ala, bawana ya tabbata gare shi abin da ya roka, yace idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin, sai Allah ce hamdani abdi, bawana ya gode mini, in yace arrahmanur rahim, sai Allah ce asna alayya abdi, bawana ya yabe ni, idan yace maliki yawmiddin, sai Allah ce majjadni abdi, bawana ya daukaka ni, wa qala marra, wani lokacin kuma yake cewa fawwada ilayya abdi, bawana mai da lamarin shi gare ni, idan yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai yace haza baini wa baina abdi, wannan tsakani na da bawana ne, ma'ana fa alayhi al-ibada wa alayhi al-i'ana, wajibin shi ne yayi bauta ni, kuma zan kama mishi, zan taimaka mishi cikin lamarin shi. Idan yace ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, sai yace hazali abdi wa li abdi ma sa'ala, wannan ukun duka na bawana ne, kuma ya tabbata ga bawana abin da ya roka. Wannan hadisin yana nuni akan cewa Allah madaukin sarki yastami'u li qira'atil musalli haisu kana munajiyan lahu, Allah yana sauraron sallar mai sallah duk inda ya saboda ya kasance mai ganawa da shi ne, kuma Allah yana mai duma bawan shi magana bayan magana. Farkon Fatiha yabo ne, godiya ce da yabo, sannan kuma tasniyatul hamdu takririhi, maimaita yabo da godiya, kuma da ɗaukaka Allah, wanda shi ne siffanta Allah da siffofi na girma da ɗaukaka da girmamawa, sannan sai bawa cirata daga godiya nan da yabo zuwa ga qidabul hudur, magana kamar wanda ga kai gashi kana magana da shi a nan gurin, ya halarto ne ana so ya dace ka halarto da cewa Allah yana kusa da kai, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanur rahim, nan duka kana magana ne da khitabul lil ga'ib, Allah duka kenan kamar bayyana ba magana ba ta wanda ga kai gashi, amma da kai je wajen maganar bauta he kace dan muhimmancin ta he ka kusanto da damiri na wanda kana magana da shi gaba da gaba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa khataba khitabul hadirina, sai khitabi irin na wanda suna nan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai amfani da iyyaka na'budu, hazihi kalima, wannan kalma an ce ta hado sirrin littattafan da suka aka sabko daga sama gabaki ɗayan su, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shi yasa Ibn Luqayyim ya littafi guda akan ta. لأن الخلق إنما خلقوا ليؤمروا بالعبادة دان حلتو غبا داي ان حلچي سي ني دان امرچي سي دا باوتا الله يتي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان ايكو منزني ان سبكو دا لتتفاي دان سبب دا wannan kawai ibada haki ne na Allah bawa bai yada iko akan yayi wannan ibada sai da taimako na Allah shi yasa yake cewa iyyaka na'budu bautar taka kuma dole sai da neman taimakon ka ba wanda yasa bauta ma Allah hakikanin bautar shi da taimakon Allah kisa annabi yake cewa allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa sunni ibadatik bayan sallah kanat hazihi alkalima bainal lahi wa bainal abdihi wannan kalma tsakanin bawa tsakanin Allah da bawan shi ne dan saboda ibada haki ne na Allah taimako kuma farala ce ta Allah ga bawan shi wa ba'da zalika bayan wannan kuma sai roko da shari'a shari'a ta gari mai kakkiya hanyar wanda aka yi ni'ima su ne annabawa da mabiyansu da siddiqai da shahidai da salihai kamar da aka ambata cikin suratul nisa to duk wanda ya tsaye akan wannan hanya to ya samu arziki na duniya da lahira tahiya shi akan hanya zuwa ga kiyama ta kasance daidaitatta wanda ya huta daga wannan hanya in ma ya kasance wanda ake ma hushi ne shine wanda ya san shari'a ya kibinta kamar yahudawa ko kuma batacce ne karkatacce gami da hanyar shari'a kamar nasaru da makamantansu cikin mushrikai to anan mai karatu sai ya cike karatun Fatiha da ajaballahu du'a'ahu sai Allah ya karba mishi roƙon da yayi ma Allah a cikin wannan tahiyyat da yayi sai ce wannan na bawa na ne ya tabbata ga bawa na abinda ya roƙa to anan gurin mala'iku sai ce amin ga masallaci ga addu'an nan da yayi to anan aka shar'anta ga masallata su yi muwafaqa cikin hadar amin da mala'iku fata aminu mimma yustajabu bihi du'a kalma cewa amin tana daga cikin abin da ke sa karba addu'a bawa idan yayi sawa'un cikin sallah ko a wajen sallah a cikin sahihi muslim daga abi musa al-ash'ari daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza qala al-abdu ghayr al-maghdubi alaihim wal-dhalin idan bawa yace ghayr al-maghdubi alaihim wal-dhalin ku ce amin yujibukum Allah Allah zai amsa muku nan annabi sallallahu alaihi wasallam labari ne yake ba mu labarin shi kuma bai kariyata me yasa shi yasa yace sallah tana hani gami da mu'min salatu talha anil fasha wal munkar sallah tana hani da al fasha da abun ki me yasa saboda kullun kana wannan addu'ar ko mala'iku suna cewa amin kuma annabi ya ce yujibukumullah Allah zai amsa muku kin matukar ya amsa kin ku sallar daidaitatta ce Allah ya amsa to shirye wannan zaka same ta in ka same ta ku al fasha da munkari babu magana shi walamma kana al ma'mum ma'murun bil insati inda ma'mum ya zamana shi an umarce shi ya kyale ga karatun imam sai aka umarce shi da yace amin akan addu'a lokacin da ya gama sai kasance bai da karshi bai yi karatu ba yayi shiru yana saurarawa to da mai karatu ya gama yace amin akan addu'a shi to kamar shi ma yayi addu'a ne haka magabata salaf da dama suka faɗa kamar yadda Allah yake ga mu annabi Musa da Harun kada ujiba da'awatu kuma wanda kuma mun san annabi wannan Musa ne mai addu'a Harun kawai cewa amin ne yake kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar kuma yace an karba addu'a ku duka biyu kaga ba a ce kada uji ba da'awtuka ba ba a ce ma Allah Allah madaukin sarki bai ce mishi ba an amsa maka addu'arka babu na 113 al-imam yake cewa babu jaharul mamum bi ta'amin baban dake bayanin mamu zasu bayyana amin so hade ta can bayan mun ga maganganu yan karaman da malamai suke cewa wasu liman zai bayyana mazhabi uku ne liman ya bayyana su boye ko kuma su boye shi ya bayyana ko dukan su boye to ga Bukhari babu guda kulla akai babu na 782 al-imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Sumi maula Abi Bakar an Abi Salih an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yana cewa idza qala al-imam idan liman yake ce yace ghayrul maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin ku ce amin fa innahu man wafaqa taqawluhu qawlul malaika duwan da fada shi ta dace da ta malaiku gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta mishi abin da ya gabata na zanuban shi taba'ahu muhammad ibn amr yace muhammad ibn amr ya mishi mutaba'a daga abi salama wa aka ma mutaba'a daga abi salama an mishi mutaba'a daga abi salama an abi huraira wa aka ma mutaba'a kenan sumiyyu maula abi bakar sumiyyu maula abubakar an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam aimul mujmir haka ne aimul mujrim ya mishi mutaba'a daga abi huraira hadisin muhammad ibn amri wanda bukhari yayi nuni gare shi na harko da yace taba Abu Muhammad ibn Amri to al-Imam al-Baihaqi ya hudu shi lafazin shi shine iza qala al-qari'u wal dalin fa qala man khalfahu amin fa wafaqa zalika ahlus sama qawlu ahlus sama amin gufira lahu ma taqaddama min zambihi wannan shine ita ce mutaba'at da Bukhari yake nuni tana cikin Sunan al-Baihaqi Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi hadisin Nu'aymul Mujmir kun Mujmir da yayi nuni daga Abi Huraira shi kuma Nasa'i ya huddo shi a cikin Sunan kinshi lafazin shi shine daga Nu'aym yake cewa nayi sallah bayan Abi Huraira ya karanta bismillahir rahmanir rahim sannan ya karanta Fatiha sai da yake gari magdubi alaihim wal dalin sai ya ce amin sai mutane suka ce amin wa yaqulu kullu ma sajada lokacin da ya sujada sai ya ce Allahu akbar haka nan in ya tashi daga zamana raka'a ta biyu ya ce Allahu akbar in ya sallame sai ya ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi nayi muku sallah ne irin sallah ta Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Salih al-Imam al-Bukhari ya huddo shi da Muhammad ibn Amri wanda yayi nuni gare shi ya yi nuni da shi cewa innal imama la yu'min cewa liman ba zai ce amin ba wala yajharu bitamin ba zai bayyana amin ba da shi suke hujja wanda suka tai kan haka fa innahu dan sabar da shi nan ya umarci mamu lokacin da liman ya gama qira'a yace wala dalin yace amin shine wanda su malik suka riko akan shi wanda shi ma sahihi ne wa ajaba anhu amma wanda suka bada amsa suka ce yu'minu jahara liman yana cewa amin a bayyane dan yayi nuni zuwa ga cewa amin kinshi tana kasancewa tare da liman ba bayan shi ba dan ruwaya ta gabata cewa fa ili bi anna al-imam yaqulu amin wa malaika taqulu amin ruwaya ta gabata cewa mala'iku suna cewa amin kuma shi ma liman yana cewa amin wasu daga cikin malamai sun bada amsa kamar al-imam al-khattabi bi annahu yahtamil an yakunu hadha mahmulun ala man ba'uda an al-imam wa lam yasma ta'aminu huwa sami'a qira'atuhu ana iya daukan shi wannan akan cewa wanda yayi nesa da liman bai ji karatun shi ba yaje bai ji amin kin liman ba amma ya ji karatun liman fa in jahara al-imam bitamin duna jaharihi bil qira'a faqad yasma qira'atu man la yasma ta'aminu yace idan liman ya bayyana karatu da amin ya bayyana ta da karatu to yana yiwa ya kasance wanda ya ji karatun shi kuma bai ji ba cewa amin kin shi amma hadisin Nu'aym daga Abi Huraira babu hujja a cikin shi dan saboda Abu Huraira yana ce amman ala qira'atin musi haukan imaman yayi amin ne ga karatun shi lokacin da yake liman kuma yace ina kwatamta muku sallah irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi istidlal al-Bukhari a cikin kawa hujja da Bukhari da yake cewa faqulu amin ala jaharil imam akan cewa yana nuni akan cewa liman zai ce amin a ya bayyana nazarun akwai nazari kan wannan illa an yuqal sai dai an ce karsawa baina qaulul imam ya daidaita tsakanin hadar liman da wal dalin da qaul hadar mamu shi ma amin sai ya kira su dukkan su qaulul mamum kal mujawaba lil imam kama amsa bada amsa ne ga liman wa qaulul mamum inma yakunu jaharan fadar mamu kuma tana kasancewa ne a bayyane dan saboda khitabi ya kebanta da sallah ta bayyane da ittifakin malamai da wadda take ba wadda take asirce ba babe na gaba al-Imam al-Bukhari ke cewa babun izaraka aduna saf baban dake bayanin idan yayi ruku'u mutum idan yayi ruku'u kafin ya kai sahu ga sahu can gurin a gaba sai mutum yayi ruku'u yayi rarrahe tahi ko kuma a duke cikin ruku'un ko kuma bayan an tashi yayi gaba al-Imam al-Bukhari ke cewa hadisi na 783 haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammam anil a'lam wa huwa Ziyad shine ziyadul a'lam daga Hassan daga Abi Bakara annahun taha ilan nabi sallahu alaihi wasallam cewa shi ya tike ya zo zawwa zuwa ga annabi sallahu alaihi wasallam annabi cikin sallah yana ruku'u faraka aqbal an yusila ila saf sai yayi ruku'u kafin ya kai zuwa ga sahu kafin ya kai sahu a baya yayi ruku'u dan ya samu wannan ruku'un fa zakara zalika lin nabi sai ambata ma annabi haka fa qala sai yake cewa zadakallahu hirsan Allah kara maka kwadai wala ta'ud karaka kara kada ka ƙara yin wannan ka ko kana cikin kai ruku'u a baya kuma da ka tashi ka je gaba wa Allahu nan gurin wannan hadisi wa Allahu dara qudni bi anna al-hasan ya daga cikin hadisan mun san cewa dara qudni yayi abin nan ya dauko su hadisai wanda na sahih Bukhari da sahih Muslim ya ga cewa suna da illa yayi bayani akan su yayi littafi guda akai Allah mushi rahama al-ilzamatu wa tatabbu to nan gurin al-imamu dara qudni wannan hadisin yana cikin hadisan da dara qudni yayi nuni akan cewa akwai illa yace a cikin shi akwai illa cewa Hassan bai ji ba hadisi daga Abi Bakara Hassan bai da sama daga Abi Bakara lakin lahu fi sahihi iddatu hadisi min haza amma a cikin sahihil Bukhari akwai hadisai da dama wanda wannan yana daga cikin su da kissar kusufi wanda a cikin ta babu kirar ya bayyana cewa yaji Hassan yaji daga Abi Bakara lakin al-Bukhari la yaktafi bil imkan sai dai Bukhari bayya wadatuwa gami da yiwuwar cewa tana yiwuwa wani ya gani yana buƙatar ilkam imkanul liqa'i war haduwa kamar yadda aka gabata cikin fusul na harkon wannan littafi a muqaddima ibn al-mulaqin yayi dogon bayani yace fala budda an yakunu sabata inda hu sama'ahu min ba makawa sai an samu bukhari ya samu cewa hasan yaji hadisi daga abi bakara wa gayatu ma atalla bihi dar qudni anna al-hasan rawa hadisun an al-ahnaf ibn qais an abi bakara gayar da matukar illar da dar qudni ya kawo cewa shine hasan yaji hadisi da dama daga Ahnaf ibn Qais daga Abi Bakara Bukhari anan dar qudni abin da ya dogara da shi musani yace illa in aka ce illa ba wa ana nihin ba hadisin ya tashi daga inganci a wannan wani babu ne daban illa ba tana nihin ba illa dama wannan ne kuskure ne khafi wanda bai su mai kasance ta zama qadiha cikin sahar hadisi ko ta zama gairu qadiha wannan abin da Bukhari al-Imam dar qudni ya kafa shi akan cewa wannan hadisin akwai illa kasancewar Hassan ya saba in zo yi ruwaya zai yi ta ne da Ahnaf ibn Qais daga Abi Bakara duk in zai yi ruwaya daga Abi Bakara to bai ji ba shi daga rishi sima'i mubasharatan he ya sayo Ahnaf ibn Qais ya ba shi labari zuwa Abi Bakara to anan bai kawo ba Ahnaf ibn Qais to sai malamai suka dara qudni yayi nuni akan cewa wannan akwai illa a ciki cewa ya ansar yadda Abi Bakara ana to ansar yadda Ahnaf ibn Qais kai yace wazalika la yamna min sama'uhu amma ibn al-mulaqin yace wannan bai yiwa a ce bai ji ba daga Hassan bai ji hadisi daga Abi Bakara ba minhuma akhrajahu al-Bukhari daga ciki akwai wanda Bukhari ya huddo wannan a takaice dai illa da dar qudni yayi nuni ba a sallama mata ba wa qad ikhtalafa al-ulama fi ma raka aduna saf malamai sun yi sabani akan wanda ya ruku'u kahin sahu aka rawato daga Zaid ibn Sabit da Abdullah ibn Mas'ud annahuma fa'alahu cewa su sun aikata wannan ruku'u kahin sahu wa mashaya ila safi ruku'an suka tahi zuwa ga sahun kuma a cikin ruku'un suna cikin ruku'un da duku-duku kuma suka idasa zuwa ga sahu wa fa'alahu amma nan san cewa guri ne dan kadan kusa ba nesa ba tahiyya ta nesa ba wa fa'alahu urwa ya aikata da Sa'id ibn Jubair da Abu Salma da Aba wa qala malik da lais ibn sa'd suke cewa la ba asabi zalika idza kana qariban qadru ma yalhaqu bi babu lahi ga wannan idan ya kasance kusa ne ta yadda yana iya gamuwa da shi wa haddul qurb fi ma hakahu alqadi isma'il am malik yadda suka iyakance kusancin kuma abinda isma'il ya rawato daga malik cewa an yi sila ila safu qabla sujudil imam ya zamana yana iya kaiwa ga sahun kahil liman in ya kai ga sujada wasu suka ce qadru ma yakunu bainal furjatayn ta yadda zai zama kamar kafa biyu tsakanin shi da liman da wannan a cikin littafin al-Utaybiyya yace salasu sufuf kamar daidai gurgurdan a ce sahu uku shine za a ce kusa ne kamar dake cikin az-zakhira wa ballatahin malikiyya wa fil awsat a cikin al-awsat na al-imamu dabarani daga hadisin ibn juraish daga ada cewa ibn zubair ya hada akan munbar yace idan ɗayan ku ya shigo masallaci liman yana ruku'u yayi ruku'u lokacin da ya shigo sannan yayi duku-duku da ruku'un har sai yaje ya shiga cikin sahu yace wannan sunna ce aba yake cewa na ganshi yana aikata haka dan saboda zalika Allahu hursan wala ta'ud hadisin da muke kai kakka koma bisa kan mi wala ta'ud alama za su bisa dauke shi ba akan cewa wala ta'ud zuwa ga wala ta'ud ila ta'khir ila al-maji' ila as-salah suna daukan cewa kada ka koma kakka koma jinkiri zuwa masallaci har zai kai ka ga yin duku-duku haka suke fassara hadisin wa kala sai yake cewa lam yarwihi an ibn jurayj ba wanda ya rutoshi daga ibn jurayj sai ata daga illa sai ibn wahab wanda harmala ya kade ta daga gare shi a cikin musannaf da sanadi kyakkyawa daga zaid ibn wahab yace nahuta da ni da abdullah daga gidan shi abdullah dan umar yayin da muka yi tsakiyar masallaci liman sai yayi ruku'u abdullah sai yayi kabbara sannan yayi ruku'u nayi ruku'u tare da shi sannan muka tafi zuwa ga sahu na ƙarshe lokacin da liman ya dago kansa mutane suka dago kansa yayin da liman ya gama sallah sai na tashi in yi sallah sai ya rike hannuna ya zamanar da ni yace ka samu wannan raka'a ai wasafa kenan wannan yake nuna cewa Abdullahi dan Umar ya tai akan cewa ana yi Abu Ubaida game yadda aka yin na kaito daga baban shi yake cewa irin wannan da sanadi kyakkyawa cewa Abu Lubaba ya aikata haka Zaid ibn Sabit da Sa'id ibn Jubair da Urwa da Abu Salama da Ata suma ya gabata haka nan Mujahid da Hassan suma sun aikata haka kamar yake cikin musannaf na Abi Shayba Abu Hanifa da Sauri suka ce yukrahu zalika lil wahid wa la yukrahu lil jama'a in mutun ɗaya ne ya shigo cikin masallaci makaruhi ne yayi wannan amma in jama'a ce sai su yi wannan me yasa dan saboda in mutun ɗaya ne la salata limun faridin khalfas saf yana yi bai da sallah ya kirkira ta amma in bi ne ko uku ko hudu suna yi ba mun farid bane khalfas saf shine kamar yake cikin mukhtasar ikhtilafil ulama litahin hanafiya na dahawi dahawi haka ya ambata ya ce Abu Hanifa ya halitta da Malik da Shafi'i da Lais sallan mutun ɗaya a bayan sahu wanda zamu ga masalar a gaba Malik yake cewa la yajzubu ilaihi rajulan ba zai jayo kowa ba Auza'i da Ahmad da malaman Zahiriya suka ce in mutun yayi ruku'u kahin sahu sallar shi ta baci suna da hujja dan annabi ya ce wala ta'ud ka daga koma annabi ya ce la ta'ud kuma kai ka koma ai babu zancan kana da sallah suka ce Abu Huraira yake cewa idza ta'adukum ila safi idan ɗayan ku yace annabi yana cewa idan ɗayan ku ya zo zuwa ga sahu falaraka aduna saf kada yayi ruku'u kahin ya shiga sahu wala tukabbirha ta ta'khudh maqamaka min as-saf kakkai kabbara sai ka kama gurinka na sahu wanda ibnu abi shayba ambace shi da sanadi mai kyau kaga wannan ya inganta kyarara hani ne daga annabi alaihi salatu wassalam wa naha anhu al-hasan hasan ya hana gami da wannan a cikin wata ruwaya haka ibrahim malaman na farko su ka hujja da kan cewa annabi bai umarce shi ba da sakewa da yace mishi zalikallahu hirsan wala ta'ut da ace sallar ta baci da yace mishi to sake sallah kuma wasu suna fassara shi cewa zalikallahu hirsan wala ta'ud salat kakka sake sallah kenan sallar ka tayi walau kenan nan sai zamana ya bone ma ake mishi ga abin da yayin ba hani bane in an dauki wannan fassara inda har an ce kakka koma ba sai ka mai ta sallah ba walau kana man sallah khalfa saf wa hadu da ce wanda ya sallah bayan sahu shi kadai to dai zai sake sallah to wannan da ya shiga cikin sahun da ya sake sallah dan wani juzu'in shi na sallah yayi shi ba cikin sahu ba shi daya yayin da ya kasance shigowa Abubakar a cikin sallah bai kai sahu ba shiga ce ingantacciya to sallar shi ma ingantacciya ce har wanda bai cikin sahun yayi ta idan nan gurin yace idan ka ce to miye ma'ana falata ut ana rubuta shi bi fatahi ta'i wa dammul aini wala ta'ut qultu sai mu ce ma'ana yani yana da ma'ana biyu daya daga ciki la ta'ud an tarka aduna saf hatta taquma fi saf kar ka koma kai ruku'u kahin zuwa ga sahu sai ka shiga cikin sahu wanda wannan fasara ce da ibnu tini hikaitu ta daga shafi'i abinda ke karawa wannan hadisin abi huraira da ya gabata wanda ibnu abi shayba ya huddu fasara ta biyu la ta'ud an tas'a ila salata sa'in ya hafi zuka fihi nafs kakka koma zuwa ga sallah da gaugawa da gudu-gudu yadda kana tahiya kana lunhwashi ya zo wannan hadisi cikin hadisin Abi Bakara yace nazo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ruku'u wa kad hafazani nafs raina zuciyata tana tashashe ka nazo da gudu hadisin wanda Hammad ibn Salama ya rato shi daga Ziyad al-A'lam yace faja'a al-has yazo yana talallagi dan da gaugawa yazo wa kana amuruhum ya kasance annabi amaruhum ya umarce su zo sallah suna tare da nutsuwa kenan wannan malaman suka dauki wannan fasara ta biyu shine cewa kada ka taho sallah zuciyarka tana wannan kana gaugawa kana nishi kenan an umarce shi da sakina ne yace yana daukan ma'ana ta uku cewa la ta'ud ila al-ibda kada ka koma zuwa ga jinkirin zawwa sallah yace wa ahsanu min al-kullu ma jaa musarrahan bihi amma wanda yi fasara da ta hi kyau gaba daya ita ce wadda ta zo kyarar an ambace ta cewa duhuluhu fi safi raki'an shigar shi cikin sahu a ruku'u shine annabi yake nihin cewa kakka koma kam inna haka mashaytir baha'im dan tahiya ce irin ta dabbobi wanda Muhallab ibn Abi Sufra yake faɗa cewa akwai munantawa sallah a ciki kana cikin sallah kana tahiya irin ta dabba wanda kana cikin ruku'un kuma da duku-duku kana tahiya ka wuce gaba Ibn al-Qattan a cikin ilalkin shi yake cewa wa haza huwa al-murad wannan shine abun nihin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan cikin musannaf na Hammad ibn Salma daga Zaid daga A'lam Zayad al-A'lam daga Hassan daga Abi Bakara yake cewa ya shigo masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah hakika yayi ruku'u sannan sai ya shiga cikin sahun nan yana cikin ruku'u yayin da ya tahi sai Annabi yake cewa ayyukum dakhala safu wa huwa raki cikin ku wane ne ya shigo sahu yana cikin ruku'u sai Abu Bakara ya ce ni ne ya ma'aikin Allah sai ya ce zadakallahu hirsan wala ta'ut kaga nan kyarara an gaya mishi abinda ake nihin kai ya sake ki Ibn al-Qattan yake cewa sai ya bayyana da wannan karin cewa inkarin da aka ma Abu Bakara shine duku-duku da yayi a cikin da ruku'u yace haza wannan mutanazi'an ilan tabayyana anna haza huwa al-murad kyarara wannan gashi cewa wannan abun shi Annabi alayhi salatu wassalam yake nihi haka yake cikin bayanul waham wal iham babi na gaba al-imam yake cewa babu itmamut takabir itma babi na 115 na 115 al-imam yake cewa babu itmamut takabir fi ruku baban dake bayanin cika kabbara cikin ruku'u nan cika kabbara cikin ruku'u al-imam ibn hajar yake cewa ay madduhu yantahi bi ta yantahi bi tamamihi madduhu shine ya ja kabbaran nan har sai ta kai zuwa ga ruku'u mana daga tsaye yace Allahu akbar ya ja kabbaran nan har ta kai zuwa ga ruku'u kenan wasu suka ce haka Bukhari yake ne itmamut takbiri fi ruku'i cika kabbara cikin ruku'i a ja karanta ta har kai zuwa ga ruku'u tana tikewa zuwa ga ruku'u aw al-murad ko kuma abinda bukhari yake ne itmamu adadu takbirati salati bit takbir cika adadin kabarori da kabbara cikin ruku'u wanda kirmani ya hadu wannan ma'ana abinda yake nihi har zuwa cikin ruku'u ma kabbara ake yi dan saboda a samu cika kabarorin da ke cikin sallah dan saboda akwai wanda basu yi shine bukhari yake ishara kuma yace ibnu hajar yace sai nake cewa me yiwa ya kasance abin da yake nihi da itmamu kinnan bukhari ya kulla baban nan da raunan hadisin da abu dauda ya rawaito ta hanya abdurrahman ibn abza yace nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam falim timma takbira bai cika kabbara ba kenan wasu kabarorin bai yi su gaba daya ba to nan bukhari ya hikaito wannan hadisin a cikin tarihin shi daga abi dauda tayalisi yace haza inda na batil wannan a wajen mu hadisin ƙarya ne cewa annabi yayi sallah bai cika kabarori duka ba a ruku'u yayi ruku'u kawai haka ba tare da ambatan kabbara ba to wannan bukhari shi yake so yayi raddi wanda wannan fasara gababan ita tahin inganci tabari dan saboda gashi a tarihul kabir kirar bukhari yayi magana akan bacin hadisin tabari da al-hafiz al-bazzar suka ce tafarrada bil hasan ibn imran hasan ibn imran yayi tafarrudi da wannan hadisin cewa annabi bai cika kabbara ba bane shi kuma hasan ibn imran majhul ne sai a bada amsa akan cewa a kaddara ma ya inganta sai a ce annabi bayani ne yake akan halacci ko kuma al-murad lam yutimmi al-jahr bi ko kuma ana nihin bai cika bayyana kabbara ba ko bai jata ba har zuwa inda aka har zuwa abin nan ruku'in shi annabi alayhi salatu wassalam wannan shine ma'anar abin da yake nihi da itmamut takbir shine cika kabarori su kasance an yi su gaba daya har zuwa cikin ruku'u kabarorin ruku'i an yi su kamar yadda zan mu ga hadisan da ke ciki abinda suke bayyana yace qala ibn abbas ya hadu wannan magana anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta gabata hadisi na 700 zatta zuka hadisi na 787 yace fihi malik ibn al-huwairis a cikin shi akwai hadisi daga malik dan huwairis shi ma ya gabata hadisi na 677 حديثي نا 784 الامام كيتي حدثنا اسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال يكي تيوا صلى مع علي بالبصره ياي صلى تاره ده علي البصره فقال سيكي ذكرنا هذا الرجل صلاه كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan mutun ya tuna mana sallar da muke ta irin sallar da muke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fazakara sai ya ambata annahu yukabbir yana yin kabbara kullama rafa'a kullama wada'a duk lokacin da yayi ya dago kanshi da duk lokacin da zai azya kanshi hadisi na 785 al-imam yake ce haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ibn shihab an abi salama an abi huraira annahu kana yusalli bihim cewa ya kasance yana sallah tare da su fa yukabbir kullama khafada wa rafa'a sai kasance yana kabara duk lokacin da ya sunkuya da duk lokacin da ya dago fa idan sarafa qala idan ya gama sallah sai ya ce inni ula ushbihukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi inni la ashbahukum ni ina kwatamta muku sallah ne irin ta annabi alaihi salatu wassalam yake cewa al-imam ibn al-mulaqin daga cikin wanda suke cika kabbara suke cika kabbara bisa rage ta a cikin sallah cikin kowane sunkuyawa da kowace dagwawa akwai al-khulafa wal-arba'a halifofi guda hudu da Abdullah dan Mas'ud da Ibn Umar da Jabir da Abi Huraira daga cikin tabi'a ya koma kahulu da Nakhai kuma ita ce maganar Malik da Auza'i da malaman Kufa da Shafi'i da Abu Saur da awamul ulama da dukkan malamai gabaki daya kamar yadda yake cikin al-ummu da mudawwana da mukhtasar ikhtilaful ulama da al-mabsut da al-awsat na ibn al-munzir da al-majmu' na al-imam an-nawawi da al-mughni na ibn qudama da az-zakhira da al-mubdi da nailul awdar duka wannan sun kawo wannan maganganu wa mai man kana yin kusut takbira zikirin tabari da ciki wanda suka yi aka ambata suna rage kabarori cikin sallah yadda tabari ya ambata cewa an tambaye Abu Huraira man awwalu man taraka takbira idza rafa'a ra'sa huwa idza wada'a wane ne harkon wanda yake rage kabara idan zai kai ruku'u ko zai dago sai ce Muawiya Muawiya ne an rahoto daga shi sa Bukhari ya kulla babu saboda akwai wanda suka saba akan abin daga Umar ibn Abdul Aziz da Ibn Sirin da Qasim da Salim da Sa'id ibn Jubair shi ma irin wannan kamar yadda Ibn Abi Shayba babu ya kulla a cikin musannaf kin shi yace babun man kana la yatimmu takbira wa yanqusu huwa ma jaa fi babun dake bayanin magabata wanda ba su cika kabarori suna rage su da ma asar kin da suka zo akan wannan yace wa zakara Abu Qasim al-Balkhi ya ambata cikin littafin shi ma'rifatur rijal daga Abi Asim daga Abi Habab yace na halarci Amr ibn Ubayd ya zo ma Ibn Sirin yace ya Aba Bakara alam yaqul imrana hina salla bihim fulana shin imran bai hada ba lokacin da wani yin musu sallah yake yin kabbara duk sun kuyawo shi duk dagowar shi yace haka ne ya hada yace fa ma za baluka ta hazubu takbirataini to me yasa me ka kake shahi kabarori guda biyu sai yace marwana da mutanen madina ba su yin kabarorin wannan yace subhanallahi ya ababakar zaka ce marwana zakarni salatu rasulullahi taqulu anta ana cewa sallar annabi kuma kana zancan wane ya ce marwana da malaman madina ba su yin kabara yace ulaiikal lazina hadallahu fa bihudahu muqtadi wannan su ne wanda Allah ya shiriya annabi yake nihi kai koyi da shiriyar su ba koyi da shiriyar wani ba amur yake cewa aw marwana miman amara Allahu an yuka tadabihi shin marwana yana daga cikin wanda aka yi umarni ai koyi da shi yace la wallahi bayya daga ciki yace la ujali suka abadan har abada na kare zama da kai ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga irin yadda sallar annabi take kace ga irin yadda tawana take har abada na kare zama da kai sai ya hujja da abin da Shu'ba ya rawato daga Hassan ibn Imran daga Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza daga baban shi yake cewa nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance la yatimmu takbira bai cika kabara idza khafada haka in ya dago haka nan idan ya sunkuya ya gabata amma hadisi mai rauni ne yana cikin Musnad Ahmad Bukhari a cikin tarihin shi daga Abi Dawud da Tayalisi yace wannan hadisin a wajen mubadil ne hadisin ƙarya ne Tabari yace ruwaya Hassan ibn Imran majhul ne ba a hujja da ita Baihaqi yace yana kasancewa yayi kabbara marwayci ne bai ji ba yake tunanin barin ta aka dan bayanin halacci Al-Imam Al-Karqi ya fassara shi akan cewa shahita ne wannan kuma naqas ne game da siffa ta sallah ba na kasa bane game da adadin sallah a cikin sharhi al-hidaya al-binaya sharhi al-hidaya an tambaye Abu Hanifa game da kabara sai yace ihzifu wajzumhu ka shahita kuma ka tabbatar da ita wa misluhu an sahibai an kawo daga daliban shi guda biyu manya wa kana ibn umar ya kasance yana rage kabara misar ya kasance idan hadda ba adar ruku'i lam yukabbir idan zai zuwa ruku'u bai yin kabara saboda wancan hadisin da suka gani wa iza arada an yi sujudu sania din kaga abinda magabata musamman kamar Bukhari ya kulla babu da abinda yake nihin tabbatarwa baka yi tunanin cewa ba a mas'alan nan ha akwai wata matsala wanda wasu basu yi ko wasu suna yi cewa in za a ruku'u za a yi kabara ko in za a dagu ana kyalewa wa iza arada an yusjida saniya min kulli raka'a lam yukabbir idan zai yi sujada a ta kowace bi bai yi kabara Sa'id ibn Jubair yake cewa inna ma huwa shay'un yuzayyinu ar-rajulu bihi salatahu kabbara zuwa ga sunkuyawa kawa ado ne na sallah wasu daga cikin malamai suka ce at-takbiru inna ma huwa iznun bi harakati al-iman kabbara kawai shela ce ta cewa liman zai yi motsi ba sunna bace ta sallah hay cikin jami'i amma wanda ya sallah shi daya babu lahi a gare shi dan bai yi kabbara ba wannan magana wasu malaman kenan Ahmad ibn Hanbal yake cewa Ibn Umar ya kasance bayyayin kabbara idan yayi sallah shi daya kabbara ba duka ba ke ta zuwa ruku'un da muke magana akai ba wai dukkan kabarbari ba wai dake cikin at-tamhid Ibn Rajab yake cewa walamma haka yayin da Ibn Abdul Bar ya kawo wannan hikayat cewa Ibn Umar bai kabbara idan yayi sallah shi daya ce Ahmad ya ambata ya hikaito daga gare shi daga ruwayan Mansur yace wannan wahami ne Allah mushi rahama dan saboda abinda Ahmad yake nihi shine kabbara a bayan sallah a cikin ayyamu tashriq aka kore ma Abdullah dan Umar ba wannan wanda ake magana ba makar kala wanda suka fada da cewa kabarori dukkan su sunna ne na intikali tashi daga sallah daga tashi da sunkuyawa da zama al-khulafa'ul arba'a da wanda suka gabata da Qais da Uba da Sha'bi da Sa'id ibn Jubair da Ibn Zubair ahal malaman zahiriya suka ce dukkan kabbara ma wajibi ce dukkan kabbara a cikin sallah gaba ɗaya wajibi ce daga cikin hadisan da ke nuni akan shar'antuwarta abinda Nasa'i ya rawaito daga Wasi ibn Habban cewa ya tambaye dan Umar game da sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar kullama wada'a kullama rafa'a yana cewa Allahu akbar duk lokacin da zai sunkuya da duk lokacin da zai abin nan zai tashi wanda wannan cikin sunanin Nasa'i sahihin hadisi ne da ciki akwai wanda Tirmizi ya huddo kuma yace hasanun sahihi ne da hadisin Abdullah dan Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kabbara dukkan sunkuyawa shi da dukkan dagowa shi da dukkan zaman shi da dukkan tashin shi a cikin sallah shi haka yake cikin sunan Tirmizi a ƙarshen shi Tirmizi yace hasanun sahihi hadisi ne mai inganci amma abinda Nasa'i ya rawaito daga Anas marfu'i da Ibn Abi Shayba daga hadisin Ali marfu'i kwatankwacin shi ya zo cikin musnad sunan al-Bazzar da sanadi kyakkyawa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da Abu Bakar da Usman suna cika kabbara ba su rage ko daya ba a rawaito ba daga sai wannan ta wannan isnadi as-daliban Malik sai suka yi sabani wanda ya bar kabbarori cikin sallah kabara cikin sallah Ibn al-Qasim yake cewa man asqada salasan fa aksara at-takbir kulluhu suwa takbirat al-ihram sajada qabla salam duk wanda ya sarayar da kabbara guda uku banda kabara harama ita mun san wajibi ce to yayi sujada qabli inji Ibn al-Qasim wa illam yusjid qabl in bai sujada qabl ba to yayi ba adi idan bai yi ba sai da lokaci yayi tsawo sallar shi ta baci a cikin wadiha litahin alwadiha na Abdul Malik ibn Habib yace wa inna siya takbirataini idan ya manta kabara biyu sujada qabl an yusallim yayi sujada qabli idan bai sujada ba sallar shi ba ta baci ba idan ya bar kabbara daya to anan sai suka yi sabani tsakanin sun yana da sujada ko kuwa Ibn Abdul Hakam da Asbag da asbagu suka ce laisa alaman taraka takbira suwa sujud wanda ya bar kabara ba abinda ke kanshi banda sujada fa illam yaf'ala hatta taba'a da idan bai aikata ba har lokaci yayi tsawuto babu komai a gare shi wanda wannan shine zabin Ibn al-Mawaz cikin malaman Malikiya da Ibn Habib al-Maliki rahimahullahu ta'ala yace wa asarul babu tadullu ala sihhatu hadzal qaul hadisan baban nan suna nuni ingancin wannan magana cewa wala sujudu alaihi inda Shafi'i a wajen Shafi'i dan mutun ya bar kabara babu sujudu sahau haka yake cikin littafin Ibn al-Bayan wa at-Tahsil Ibn al-Qassar yake cewa akan asalin Abu Hanifa akwai sujada ga wanda ya bar kabbara Bahawi ya kawo sabanin wannan magana yake cewa ajma'u anna man taraka takbirar ruku'i wa sujudu fa salatuhu tamma sun yi ijma'i yana nemin malaman su na Hanafiya cewa duk wanda ya bar kabbara to babu sujada a gare shi sallar shi ta cika Al-Imam Tabari Sheikh al-Mufassirin yake cewa narana salatuhu fasida kamar yadda muka sani Tabari Allah mashi rahama ya shahara a sha'anin tafsiri ba wai don saboda sauran ilimin mukan ba Tabari shakundum ne ko ina ma imam ne a cikin hadisi a cikin qihu a cikin tarihi a cikin lugha a cikin sira a cikin komai da komai imam ne duk mas'alar da zai sa bakin shi ka tabbatar da cewa gidan shi ne ba wai magana wasu bace yake dauka. Dabari yake cewa nara ra salatu fasida ban mu ganin cewa sallar shi ta bace. Wa in kana muqaddatan li sunnati shari duk da ya kasance yayi kuskure dan sunnar ma'aiki ce. Wannan magana ta dabari ita ce magana mai inganci. Yace li ijma'i salafil umma wa khalifa anna salatu man fa'ala zalika ghayru fasida. Dai ijma'un al'umma magabata na al'umma da wanda suka zo baya cewa sallar wanda ya mance kabara sallar shi cikakka ce amma yayi tangarda dan ya bar abinda sallar annabi ta siffanta da shi shine kabara a kowane guri. Tabari yana da littafin abin nan tahzibul sunan wal asar wanda ya fara shi malami suka ce inda al-imamu Tabari ya kare shi to da shi ma a baban shi babu sama da shi kamar yadda a tafsirin shi babu sama da shi. Wa fi sharhi al-hidaya amma ya fara shi Allah mashi rahama ya rasu. La yajibu sujud yana cikin al-ulama ul-uzab allazina asaru al-ilma ala az-zawaj. Malamai gwabraye wanda suka zabi ilimi, ilimi shine arman su. Yana daga cikin wanda suka rasu akan wallafa wallafi. La yajibu sujud bi tarki al-azkari ka sana'i wa ta'awuzi wa takbiratu ruku'u wa sujudu tasbihatiha. Kuna kallon juna ko wani zai dabbaka sunnar tashi. Yace zai barin bai ba sujudu sahau bata wajaba ba ga mutum a cikin shari'ul hidayah dan ya bar wasu zikirai ko dan ya bar ta'awuzi ko dan ya bar kabaru bar ruku'u da tasbihi. A cikin takabbara Abi Huraira duk lokacin da ya sunkuya da duk lokacin da ya dago abinda zan mu doka na fiqihu cewa kabbara ya kamata ta kasance tare suke da tashi tare suke da zama babu rigaya wani ya rigayi wani ko kuma ya gabata yace wannan ita ce magarar mafi yawaicin malamai. Tahawi ya ambata daga malaman Kufa da Sauri da Shafi'i yake cewa yan haddulu ruku'u wa sujudu wa huwa kabbir. Mutum in zai je ruku'u yana tahiya da kabara shi yake tahiya ba shiru be yake sai ya kama hannu yace Allahu akbar sai ya aza hannu a tare da kabara shi yake zuwa. Haka nan wajen dagowa yace haka nan lokacin dagowa da tsayuwa daga zama na biyu zai kabara ya tashi da kabara shi. Kaga sabanin abinda malaman mu na Malikiya mai risala ta yi akan cewa ko mai ishe iziya ne ba zai yi kabara ba hatta ya tsaye ka'iman sai ya yi tsaye. To wannan malami bisa amshi wannan ba dan sallar annabi ce ayu kabbiru hina ya kuma lokacin da zai tsaye annabi yake yin kabbara. Haka Malik ya faɗa yace sai halin tsayuwa daga jilsa ta biyu yace la yukabbiru hatta ya tadil ka'iman. Abinda ba mu sani ba akwai abinda ake ce ma tahrirul mazahib tantance abinda ya tabbata a cikin mazhabi kan mu dauka cewa dan abinda mu karanta a littattafan daga su hadari hatta zuwa mukhtasar mu dauka cewa kawai abin da ya tabbata daga Malik ne akwai abubuwan da musu tabbata daga Malik kin ba in ka shiga cikin manyan littattafan sai ga asali abin da aka raba mishi a cikin ƙananan littattafan wasu kaɗan cikin mazhabobin ba nashi bane ba an samu kuskure ne gami da wanda ya nasaba mishi abin da ya tabbata gare shi sabanin haka yanzu gashi nan Malik an ce a cikin halin tsayuwa Malik ya ce dukkan su ayi su tare da kabbara ana yi ana kabbara ana tashi ana kabbara ana sunkuya yace sai zama na farko idan zai tashi bi zai kabara ba sai ya daidaita a tsaye. Wannan ita ce maganar Malik a cikin mudawwana a cikin Mabsut ibn Wahab ya rawato daga Malik cewa in kabbara ba adastuwa'i fa huwa ahabbu ilayya idan yayi kabbara bayan sai da yayi tsaye haka na hiso yace wa in kabbara fi rufudihi ba'da ma yufariqal arda fa arju an yakuna fi sa'a idan yayi kabbara yana tashi kuma ya tashi da kabbara shi wannan ma ina kaunar abin duka dai babu matsala a cikin ji al-imam Malik Allah mashi rahama. Wannan abin da shahi kabarbari ne fa hawu yake cewa sai ba da labari cikin wannan hadisin cewa kabbara tana kasancewa ne cikin halin tashi da halin sunkuyawa yayin da suka yi ittifaki cewa da sunkuyawar da tashi anna zikr maf'ulun fihi zikrin atta ciki ake aikatawa sai zaman da dole ne ya kasance a halin da mutum zai yi tsaye a lokacin ya kamata ya tashi da kabbara shi kamar da ke cikin al-majmu' ya al-imam Tahawi wadda wannan taujihin maganar Malik da ta zo akan cewa bayya kabbara sai yayi tsaye cikin abwabu sujud can za a shinhuda wannan mas'alar nan ba gurin ambatanta bane nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi.